السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد إن شاء الله قراتمنا wannan mu'allaka ta alqamatul fa'l za mu ci gaba da yadda muka tsaya a idan ba mu manta ba a karatu da ya gabata yace min zikir salama a wanda ya magana yake ya fada a baya yayi fadi yadda yake ta kuka yayi ta kuka shi ne yake cewa dan katina salama ne min zikir salama wa ma zikrul awana laha illa safahu wazunnul qalbi wazunnul gaibi tarjibu ba komai yasa kake kuka ba dan ka tuna salama sai dai kawai zato da kuma jifa a cikin gaibu matar da bata nan baka sani ba tayi aure tana raye ta mutu ta canza wani ka zo kan shi kake kuka to wannan shine baitin da muka kwana a kansa yace sufuril washa haini mil adri qadibatan qur'abatan ka annaha rashun fil baiti malzumu sufuril washa haini mil adri qur'abatan ka annaha rashun fil baiti malzumu a sufuril washa haini ita salama ita wannan masoyiyar ta sa zai siffarta kanta sifrul wushahaini mai madan kwarin kwibe guda biyu ne mana gefen cikin ta hagu da dama madan kwari ne mana salama ba mai babban ciki bane shi yasa ce sifrul wushahaini mai madan kwarin ciki ne amma asalin sifru shine kamar kace abu zero saboda ya nuna rashin girman cikin sa ne shi yasa ce sifrul wushahaini mai madan kwarin ciki ne in kaga cikin ta kamar babu komai a ciki mil'ud dir'i kuma ta cika sulkenta mana ta cika rigarta da yace sifrul wushahaini mai wadan kwarin ciki ne kana nufin mace ce fi gaggiya sai ce a'a mil'ud dir'i saboda yanayin kibarta da yanayin kira jikinta in ka ganta mil'ud dir'i ta cika rigarta mana ba wai mace ne siririya ba su a larabawa ne a al'adar su da tsarin su ba sa so mace ta zama mai timbi ta zama mai katan ciki kawai cikin ne yake na maka cewa ba babban ciki bane amma ba yana nufin halittar ta yar karama ce fi gaggiya ba shi yasa ce maka mil'ud dir'i za ka ganta ta cika rigarta qur'abatan za ka ganta mace ce wacce take mani'imciya shine qur'abatan mace ce mani'imciya jikinta mai ni'ima ka annaha idan ka ganta saboda kyau rasha'un kai ka ce dan barewa ne shine rasha'un ka annaha rashaun kai kace ita din dan barewa ne malzumu wanda aka daure shi fil baiti a cikin gida kai kace dan barewa ne malzumu wanda aka daure shi fil baiti a cikin gida a mutane wasu ko san har yanzu akwai al'ada akan dauko dabbobin dawa a ajiye su a gida saboda sha'awa ana ajiye barewa kai yanzu kan ba irin ma nau'in dabbar dawan da ba a sayowa a zo a daure ta a gida har su zaki mutane masu kudi suka siyo irin su zaki su damusa su zo su yi kiwon su a gida kawai a ajiye saboda sha'awa to ita wannan salaman saboda kenta in ka ganta ka annaha rashaun kai ka ce dan barewa ne malzum wanda aka daure shi fil baiti a gida ko kuma malzum wanda yake zaune fil baiti a cikin gida eh hal talfiqanni bi awlal qaumi iz shadu julziyatunka atani dhahal ulukumu hal tulhikanni bi awla alqaumi iz shahatu julziyatun ka atani dhahli ulukumu hal tulhikanni shin zaki riskar da ni saboda zai siffanta taguwa ne hal tulhikanni shin zaki riskar da ni bi awla alqaumi da farkon wadancan mutane na masoyiyata wanda suka tafi iz shahadu lokacin da suka yi nisa julziyatun taguwa wacce take mai karfin jiki ka atani in ka ganta kai ka ce dutsi ne wanda yake cikin ruwa shine atan dutsi wanda yake cikin ruwa as-sahni wanda yake ruwa ne dan kadan ulkumu kuma taguwa ce wacce take karfa shine ulkumu mana anan zai siffanta taguwa ne shin ita wannan taguwa wacce take karfa kamar dutsin dake cikin ruwa saboda santsin jikinta kuma taguwa ce mai karfi wanda jikinta yake mai santsi shin wannan taguwa za ta iya dauke ni za ta iya dauka ta ta kai ni zuwa ga wadancan masoya ta Salma da suka tafi shine hal talhiqanni in kuma kaga dama sai ka dauki julziyatu dina julziyatun shin irin wannan taguwa mai karfi ka atal bahari kamar dutsi wanda yake cikin ruwa atan dutsi wanda yake cikin ruwa abdal shi ma ruwa ne ulkum wacce take taguwa ce mai karfi hal tulhiqanni shin za ta riskar da ni bi aulal qaumi zuwa ga farkon wadancan mutanen iz shahadu lokacin da suka yi nisa tulahiz sauda shazaran wahaya bamizatun kama tuwajjasa dawil kashi mawshumu تلاحظ الصوت شذرا وهي بامزة كما توجس داوي الكشي موشوم تلاحظ الصوت إذا ونن تاغوا كالكارفة وديك شوى شنزة يتوكنسا تكيش زوى غمسو يسا تلاحظ الصوت زاكا غتنا كلم بولالا بولالا شين صوت أبن دايكي دوكن دبادشي tulahiz sauda zaka ga tana kallon bulala shazran da gefen ido shine shazran kallon abu ta gefen ido wahaya bamizatun zaka ga wannan taguwar tayi shiru shine bamizatun zaka ga tayi shiru ba ta motsi kamata wajjasa kamar yadda dawil kashi mai dan kwararren kwibi maushumu wacce take mai zane a jiki tawajjasa take sauraro zaka ga tayi shiru kamar tana sauraron wata magana shine kamata wajjasa kamar yadda take sauraro dawil kashi zaka ganta taguwa ce mai dan kwararren kwibi maushumu wacce take akwai zane-zane a jikinta na kyau ka annaha kadibun zu'urun qawaimuhu ajnalahu billiwa shariyun watannumu ka annaha kadibun zu'urun qawaimuhu ajnalahu billiwa shariyin watannumu ka annaha idan kaga wannan taguwa zai siffanta ta da jimana ne da sama da baiti 10 wadda waɗannan baitoci 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 wannan baitoci guda 12 da zamu karanta an samu wanda daga cikin malamai Ibn al-Arabi da yake cewa ba a samu wani mawaki a duniya ta larabci da ya siffanta jimana ba kamar yadda alqamatul fahal ya siffanta jimana a cikin waɗannan baitoci guda 12 a ƙarshe ma yake cewa duk wanda zai siffanta jimana to yana buƙatar ya zo ya koyi karatu a wajen alqamatul fahal duk wanda zai siffanta jimala to jimana a waƙar sa to yana buƙatar ya so ya karanta waɗannan baitoci na alqamatul fahal saboda ya samu makamar aiki ka annaha kadibun ita wannan taguwa idan ka ganta ka annaha kadibun kai ka ce jimana ne amma ana kiransa kadibu ne saboda shi jimana kadibu shine kamar kwaba lalle shine kamar daga kababa ne in aka ce kababa shine kamar ya kwaba lalle ya sa a jikinsa ita jimana tana daga cikin al'adar tana daga cikin tsuntsaye ko dabbobin da suke da al'ada in dai ta ci abu sosai to sai kaga abin a jikinta to shi yasa ake ce mata kadibu mana wai mai kwaba jikinta da abin da ta ci idan jimana ta ci abin da yake ja ta shiga cikin sa ta yi ta kiyo to za ka ga ta koma ta yi jajawur in ta shiga cikin bakin abu ta yi kiyo to za ka ga ta koma baki baka in ta shiga cikin jama haka ne saboda haka ake kiranta kadibu saboda wannan kwaba jikinta da take ci in ta ci abu sai ka gani a jikinta to ka annaha kadibun kai ka ce jimana ne qawaimuhu gashin fuffukensa zu'urun dan kadan ne zu'uru shine karancin fuffuke gashi dan kadan shine zu'uru qawaimuhu gashin gaban sufukin sa zu'urun zagan su ɗan kadan ne ba su da yawa ajnalahu wanda sharyun sharyun guna shanu watan numu da kuma wani tsuro da ake kiransa tannum ajnalahu shine ya fito masa da wannan abun billiwa a cikin yashi saboda haka in kaga wannan taguwar kamar jimana shine ka annaha kadibun in kaga wannan taguwar kai ka ce jimana ne a qawadimuhu a qawaimuhu a fuffukinsa qawaimuhu gashin fuffukinsa ko ka ce fuffukinsa zu'urun yan kadan ne gashin sharyun gunan shanu watan numu da tsuran nan da ake kira sa tannumu ajina lahu wanda ya fito masa gilliwa akan yashi saboda ni yana ishara zuwa ga abinda wannan jimanar ta ci ya zallu fil hanzalil kudbana yanfuquhu wa mastadaffa min at-tannumi maqdumu ya zallu fil hanzalil kudbani yanqufuhu wa mastadaffa min at-tannumi maqzumu ya zallu shi wannan dan jimana ko kuma wannan jimana ya zallu yana huni fil hanzali a cikin gunan shanu kudbani wacce take mai dugo a jikinta shine kudban gunan shanu wanda ya zanto akwai dugo a jikinta yanfuquhu yana ta fafe wannan gunan shanu shine yanfuquhu yana ta fafe gunan shanu shine irin wancan wanda makaranta cikin diwanin imrul kaisu ko gadatul baiti naqifu hanzali yace in ka ganda kai ka ce fafe gunan shanu nake yi shine yanfuquhu yanqufuhu yana fafe wannan gunan shanu ma'ana yana fasa gunan shanu yana fitar da ƴaƴan da suke ciki yana ci ya zallu shi wannan jimana yana wuni fil hanzali a cikin gunan shanu al-khudbani wacce take mai dugo a jikinta yanqufuhu yana mai fafe gunan shanu wa mastadaffa da kuma abin da ya dago shine wa mastadaffa da wani abin da ya dago minat tanumi daga wannan dursuro da ake kiransa tanumin nan makzumu yana mai yanke wannan abu ma'ana yana tafasa gona shanu sannan ƴaƴan tsuran nan na tannu da abin da ya fito yana cire wannan abu shine wa mastadaffa makzumu zaka same shi mai yankewa ne wa mastadaffa da abin da ya dago minat tanumi daga wannan tsuran da ake kiransa tannu fuhun ka shikil asa la'ayan ubayyinuhu asakum asakku ma yasma'ul aswati masnumu afuhum kashikil asa la'ayan ubayyinuhu asakku ma yasma'ul aswata masnum fuhun shi wannan jimana fuhun mai babban baki ne kashikil asa in kaga bakin sa kamar an tsaga sanda saboda girman bakin sa la'ayan ubayyinuhu la'ayan sai da bayan wani jinkiri ne ma ubayyinuhu na iya gane shi mana saboda yadda ya canza kama ya shiga cikin gunan shanu ya bata jikinsa ya canza kala bakin sa babba ne shine la'ayan ubayyinuhu sai can daga baya ma tukunna iya gane shi shine la'ayan ubayyinuhu sai daga baya can na ma iya gane shi asakku za ka ganshi mai kananan kunnuwa ma yasma'ul aswatu ma dinnan sai ta zamto mausuliya ne ma ce amma wanda za ta zo da ma'ana allazi ma yasma'ul aswata ma'ana allazi yasma'ul aswata kunnan da yake jin sauti da shi masnumu yankakken kunne ne shine masnumu asakku mai kananan kunnuwa ne ma yasma'ul aswata ma'ana allazi yasma'ul aswata kunnuwan nan da yake jin sauti da su masnumu yankakkun kunnuwa ne hatta ta zakkara baybatin wa hayyajahu yawmurzazin alayhi rihu magyumu hatta ta zakkara baybatin wa hayyajahu yawmurzazin alayhi rihu magyumu hatta ta zakkara baybatin har wannan jimanar ta zakkara ya tuna baybatin koyayensa da wanda daga cikin dabbobin da suke da gudu ana siffanta jimana tana daga ciki musamman idan ta ga ruwa kuma ta tabbata cewa wannan ruwa in an yi shi zai iya mata barna a inda ya aje ta aje koyayinta to a wannan lokacin ba wata dabba da ta kai jimana gudu in ta ga hadari ya taso kuma ta tabbatar cewa in akai ruwan nan bata je ta gyara koyayinta ba zai mata barna shine hatta ta zakkara bai dace har wannan jimanar ta tuna koyayenta yawmu razazin ranar ruwan sama alaihi rihu wanda wannan ruwan saman yana da iska magayumu wanda kuma wannan ruwan saman hadirin sa ya lullube sama wahayyajahu wannan abun shine ya zaburar da wannan jimanar akan ta je ta gyara koyayenta shine wahayyajahu wannan abun shine zaburar da ita shine hatta ta zakara bai zacin hatta tana koyayenta yawmu razazin ranar da ake ruwan sama alaihi rihu kuma ruwan saman da yake hadda iska magayumu ruwan sama a lokacin kuma hadiri ya lullube sama wahayyajahu to wannan tana koyayen nata a wannan yanayin wahayyajahu shine ya motsa ta ta tafi da gudu fala tuzayyiduhu fi mashihi nafiqun walazzafifu duwayna shiddi mas'umu a fala tuzayyiduhu fi mashihi nafiqun walazzafifu duwayna shiddi mas'umu fala tuzayyiduhu kada ka kara mata fi mashihi a cikin tafiyarta tazayyidu shi ma nau'i ne na tafiya wacce ake yin ta da sauri fala tazayyiduhu fi mashihi nafiqun fala tazayyiduhu kada ka kara masa sauri fi mashihi a cikin tafiyar wannan jimanar nafiqun akwai gaggawa shi ma wannan nafiqun din gaggawa ko kuma yankewa wala zafifu ko kuma sassarfa azzafif shine sassarfa gudu ne amma kuma ya ba sauri ya sa sauri amma bai kai gudu ba shine a Hausa muke cewa sassarfa wala zafifu ko kuma sassarfa duwayna shiddi wanda ake yin sa tsakanin duwayna shiddi wanda bai kai tsananin gudu ba mas'umu wanda zai sa a kosa ita wannan jimana da ta tana koyayenta tana wani irin gudu shi ba gudu sosai ba shi kuma ba tafiya a hankali ba irin gudu ne yafi sauri irin wanda ba za a kosa ba shine fala tazayyiduhu kada ka kara mata sauri fi mashihi a tafiyar wannan jimanar nafiqun akwai yankewa wala zafifu ba ta tsananin gudu ko kuma wala zafifu sai wata iriyar tafiya wacce take tsakanin sauri da gudu duwayna shiddi wanda tana bayan tsananin gudu mas'umu wanda zai iya sawa a kosa tana tafiya ba tsananin gudu ba yadda za a kosa sannan ko ba tafiya a hankali ba yakadi mansimuhu yakatallamu qulatahu ka'annahu hazirun nahasin hazirun lin nahasi mashhumu yakadi mansimuhu yakatallamu qulatahu كأنه حاضر للنهس مشحوم يكاد يقصات منسمه خوفتا ونن جمنر شيني يكاد منسمه خوفتا ونن جمنر يكاد يقصات يختل يا فسا مقلته إدنسا شيني يختل يساغ مقلته إدنسا سبو ديد ديكي سوري in kaga yadda yake jefa kafarsa kai ka ce zai iya yage idansa da farcinsa shine mansimuhu kofatansa ma'ana ana nufin farcinsa kenan yakadu ya kusata da yakatallu ya fasa muqlatahu idanunsa ka annahu hazirun in ka ganshi kai ka ce hazirun mai jin tsoro ne linnahasi ga itacen sirdi mashhumu wanda yake kuma furgitacce shine ka annahu hazir kai ka ce shi din mai jin tsoro ne mashhumu wadda aka firgita shi lin nahfi ga itacen zubi ya awi ila kirakin za'arufu za'arufu ka annahunna iza barrakna jirsumu ya awi ila kirakin shi wannan jimana ya awi yana fakewa ne ila kirakin zuwa ga wani dan karamin dan tsako zuuri kawaimuha wanda kawaimuha a gashin fukafukansa zuurin yan kadan ne tunda daman aka saba dan tsako ko kuma diddabbar da take da fuffuke in ya zama dane to zaka samu gashin fuffukansa ba shi dewa shine ya awi yana mai fakewa ila kirakin zuwa ga wani dan tsako kawadimuha gashin fuffukensa zuuri yan kadan ne ka annahunna in ka gansu iza barrakna lokacin da suka durkusa jirsumu kai ka ce wata bishiya ce wadda kasa ta taru a karkashin ta jirsum shine tarin kasa gurin da yake da sahara in ana iska to yadda abu yake da tudu za ga kasa tana tara kasa tana taruwa a wannan gurin irin kasar da take taruwa a jikin bishiya ko wani guri ne tudu a wajen sahara to irin wannan tarin kasar ita ce jirsum in kaga wannan dan jumanar kai lokacin da dirkusa kai ka ce tarin kasa ne shine ka annahunna kai ka ce su iza barrakna lokacin da suka dirkusa jirsum tarin kasa ne wada'atun ka isiye shar'i juujuhu ka'annahu bitanahir rawdi aljumu uljumu a wada'atun ka isiye shar'i juujuhu ka'annahu bitanahir rawdi uljumu wada'atun zaka same shi a jumana ne wada'atun wanda yake da sauri ka isiye shar'i in ka ganshi kai ka ce isiye shar'i a sirkiya ce irin ta jikin ita ce asir'i wannan sirkiya shine wani abu mai kama da zare wada'atun za ga shi ne sauri ka isiye shar'i kamar ita ce da yake jikin sirkiya ju'ujuhu idan ka ga kirjinsa shine ju'ujuhu kirjinsa ka annahu kai ka ce shi uljum wani irin dutsi ne baki uljum shine bakin dutsi ka annahu kai ka ce shi don uljumu wani bakin dutsi ne bitanahir raudi a ƙarshen rafi shine bitanahir raudi a ƙarshen rafi in ka ga kirjinsa kai ka ce wani tarin dutsi ne hatta talafa wa qarna shamsi murtafi'un udhiya an irsayni shihi albayd markumu hatta talafa wa qarna shamsi murtafi'un udhiya irsaini fihi albaytu markumu hatta talafa har sai da riski shine hatta talafa har sai da riski wannan kwannasa wa qarnu shamsi lokacin dagowar rana wa qarnu shamsi gefen rana qarnu anan sai a fassara da gefe ba da kaho ba qarnu shamsi gefen rana murtafi'un ya dago mana wannan jumanar yayi gudu kenan yaje ya gyara koyayensa shine hatta talafa har ji yaje yirsi wadannan koyayen nasa wa qarnu shamsi lokacin gefen rana murtashi'un ya dago uduhiyya wadannan gurbin kwannasa na shine uduhiyya gurbi yadda ake ajiye kwai shine uduhiyya uduhiyya gefen wannan gurbin nasu irsaini ga wadannan jimanoni guda biyu fihil baydu akwai kwai a gurbin nasu markumu wanda yake abin dorawa ɗaya kan ɗaya markum shine dora ɗaya kan ɗaya ɗaya kan ɗaya ɗaya kan ɗaya jefawa shine hatta talafa har ya gudu ya sauri wannan jimanar talafa ya je ya riski wannan kwannasa wa qarnu shamsi lokacin gefen rana murtafi'un yana ya dago rana ba ta fadi ba udhiya irsaini gurbin jimanan nan guda biyu shine irsaini a matsayin ce irsu ne ya ce irsaini gurbin jimanan nan guda biyu ma'ana mace da namiji fihil baydu akwai kwai a wannan gurbin nasu shine da suke ajiye kwan markumu wanda aka dora ɗaya kan ɗaya yuha ilaiha bi inqadin wa naqatin kamata radan shi afdani harrumu yuhi ilaiha bi inqadin wa naqnaqatin kamata radanu fi afdani harrumu yuha ilaiha da ake musu nuni shine yuha ilaiha da ake musu nuni zuwa ga wannan kwa bi inqadin da wani irin sauti wa naqnaqatin da wani irin sauti inqad sauti naqnaqatin shi ma sauti irin sautin da kamar irin kamar ake cewa kamar kerkera irin sauti kamar irin naskaji da sauransu yuha ilaihi da ake masa nuni ilaiha zuwa ga wannan kwan bi inqadin da wani sauti wa naqnaqatin da wani irin sautin da jumana take yi kama taradan fi afdani harrumu kama tana damun rumu kama kamar yadda arrumu mutanen rumawa taradanu suke yin gunji fi afdaniha a cikin gidajen su mana anan mana su tsuntsaye suna da wani irin kuka in wani abu ya faru in tsuntsu daye kuka to sauran tsuntsayen duk sun san me ake nufi shine to yuha ilaihi shi wannan jumanar da aka nuna masa cewa ga halin da koyayensa suke ciki to yuha ilaihi an yi masa nuni ne ilaiha zuwa ga wannan kwa bi in qadin da wani irin sauti wa naqnaqatin da wani irin sauti da jumana take saboda haka da jumana tai kuka sai gane cewa ana masa isharar cewa ya je gyara kwansa kama kamar yadda arrumu mutanen da suke rumawa taradanu suke yin gunji abinda ake nufi da taradanu radanu shine gunji a faɗi magana ka ji dirin maganar amma baka san me ake nufi ba to shine kama taradanu kamar yadda ake yin gunji kamar yadda ruma suke yin gunji fi afdaniha a cikin gidajen su shine larabawa suna faɗan maganar nan a ce kamar taradadu sun yi gunji mana kabilu ne suka zo daban-daban suna magana ba wanda yake gane su suna fi gane me suke faɗa amma wani kawai jin sautin yake amma baya gane abin da suke faɗa to shine taradan sa'alun ka anna jana haihi waju'uhu baitun adafat bihi karqa'u mahjumu sa'alun ka anna jana haihi waju'uhu baitun adafat bihi karqa'u mahjumu sa'alun taguwa ce sa'alun shi wannan jumana sa'alun jumana ne wanda yake mai karamin kai shine sa'alun mai karamin kai da kuma siririn wuya shine sa'alun in balarabe yace sa'alun to yana nufin jumana wanda yake mai karamin kai da siririn wuya ka anna janahihi in ka ga fuffuken wannan jumanar waju ujuhu da kuma kirjin wannan jumanar baitun kai ka ce wani gida ne adafat bihi karqa'u karqa'u matar da bata iya gini ba shine karqa'u shine kamar a Hausa muna cewa bani wanda bai iya yin abu bai iya abu sosai ba to baitun kai kai tsammanin wani gida ne karqa'u da matar da bata iya gina daki ba adafat bihi ta kewaye wannan dakin mahjumu yana rushewa in za a yi daki na kara ko na ciyawa idan aka samu wanda bai iya ba in ya kafa karan anan kafin ya je can ya kafa nan ya rushe in ya tsaye da nan kafin ya gyara na can ya rushe yana shirye can tana rushewa to shine baitun in kaga wannan jumanar kai ka ce wani irin gida ne a dafat bihi karqa'u wanda matar da bata iya gina gida ba a dafat bihi ta kewaye shi mahjumu yana ta rushewa in ka ganshi kamar haka yake tahuffuhu hilqatun sada'u khadi'atun tujibuhu bi zamanin fihi tarnimu bi zimarin fihi tarnimu a tahuffuhu hilqatun sada'u khadi'atun tujibuhu bi zimarin fihi tarnimu tahuffuhu hilqatun a hilqatun wata iriyar matashiyar jumana hilqatun shine taguwan jumana amma wacce take kamar budurwar jumana hilqatun wata iriyar budurwar jumana sada'u mai dogon wuya kabi'atun wacce ta sunkuya ta huffuhu ita ce ta kewaye wannan gidan shine ta huffuhu ko kuma ta huffuhu ita ce ta kewaye wannan kwa shine ta huffuhu ita ce ta kewaye wannan kwa tujibuhu tana amsa masa ashi wannan namijin jumana din shine tujibuhu tana amsa masa bizimari da wani irin sauti fihi tarnimu wadda a ciki akwai rera murya a ciki shine tarnim rera murya wacce take mai dadi shine ta huffuhu tana mai kewaye wannan kwannata hilqatun wata iriyar jumana wacce take budurwa sada'u mai dogon wuya kabi'atun wacce ta sunkuyar da kanta tujibuhu tana amsa wa namijin jumana din bizimarin da wani irin sauti fihi tarnimu wadda akwai rera murya a cikin irin wannan sautin wallahu ta'ala alam zamu tsaya anan